A jamhuriyar Nijar yanzu haka ana cike da murna tun lokacin da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan Adam ta bayyana takwaranta ta ƙasar da ake kira a Faransance Commission National de Défense des Droits de l'Homme CNDH cewa ta kai a sahu na farko ko statut A na hukumomin da suka fi kowane guzari a duniya a fafatakar kare haƙƙin ɗan Adam, abin da ya sa hukumar bayyanawa 'yan ƙasar wannan nasarar da ta samu gaban Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ɗaya daga cikin membobinta ya karanta gaban 'yan jarida a madadin Khalid Ikri, shugaban hukumar ta kare haƙƙin ɗan Adam ta jamhuriyar Nijar.
Shi wannan statut da muka samu wai menene a takaice da kare shi? Na farko dai, yana ba kungiya ta ƙasa mai kare haƙƙin ɗan Adam kamar wannan tamu ta Nijar, yana ba ta dama ta je a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya mai kare haƙƙin ɗan Adam ta yi magana, bayan gwamnati ya yi magana ita ma ta yi magana. Yana ba ta dama da je takara kamar wajen network ko in ce rezo na kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan Adam ko hukuma ta kare haƙƙin ɗan Adam na kontinan na Afirka duka. Yana ba ta dama hallo shi kamar network din ma gaba ɗaya shi na duniya duka galibi can ma ta je ta yi magana kuma ta yi takara a ɗauke ta. Kenan a takaice kun ga ci gaba ne wannan hukuma ta ƙasa mai kare haƙƙin ɗan Adam ta Nijar ta samu, kuma wannan ya ɗaukaka ya fifita sunan Nijar ƙwarai da gaske. Amma sun mummu shawara da cewa akwai wurare kurakurai wa'anda ya kamata mu gyara su. E dama shi aikin aka ɗauka ɗan Adam bai cika goma ba tara ne. Kenan nan zuwa shekara biyar sai an sake lauwai a ga kowace hukuma ta ƙasa mai kare haƙƙin ɗan Adam lalle ta bi daidai ko bata bi daidai ba. Kenan ba kwana za mu yi ba. Shi kokowa ta kare haƙƙin ɗan Adam kullum sai bayan rai kullum yin ta ake ba za mu gasa ba.
Su ma ƙungiyoyin da ke kula da kare haƙƙin Adama na jamhuriyar Tanjar sun tabbatar da cewa guzarin hukumar ta kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasar ce ta bata damar samun wannan matsayin, kamar yanda Jibo Chamago, ɗaya daga cikin masu gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan Adam a jamhuriyar Tanjar ke cewa
guzarin su ne ba su wani abu. Kaga nan Nijar da in ka diba na cikin akwai wajen fannin ko wajen 'yan jarida, Nijar ta samu wannan gala, kuma fannin a ce zaman lahiya cikin ƙasa, kuma Nijar ta samu wannan fannin. Don ababe na wanda masu zuwa tare, amma abinda muka so yanzu duk abinda muka kara mu dai wani fannin makarantun ne da wajen kiwon lahiya din, amma wajen dan Nijar a bashi dama shi faɗi abinda ya kaso, ba a tauye shi ba. A cikin Nijar na ɗaya da cikin kasashen wanda aka ce ai yabobi su gare shi. Kenan abinda muka so yanzu wanga matsayi da ita Commission National Fundamental de Liberté Fundamentale to ta tsare wannan matsayi da tabbata da kiyaye ka a samu wani cikas ko shi to fannin 'yan siyasa ko duka haka nan wannan ba mu hatta
shi. Shi dai wannan matsayin na farko da hukumar ta kare haƙƙin ɗan Adam ta jamhuriyar Nijar ta samu a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya, muryoyi na ci gaba da tashi a cikin ƙasar domin kira ga hukumar ta ƙara yin ɗamara kuma ta ƙara dage damce domin a fannin sha'anin kare haƙƙin ɗan Adam har yanzu akwai sauran rena akaba a cikin ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Nijar.